Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25 a kasar Jamhuriyar Niger, kuma za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niya ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. A Amurka, zaman dardar yayi tsananiya harabar wani otel a jihar California jiya Juma'a, inda Donald Trump ya jawabi ga wani taron yan jam'iyyar Republican a jihar. Trump ya yada zangwa kuzazzabin Silicon da galibin mazauna yankin masu saucin ra'ayi ne, kwana ɗaya bayan da tarzoma ta barke a wani gangamin yaƙin neman zaɓen nan Mr. Trump ɗin a ƙaramar hukumar Orange a jihar ta California, inda galibin mazauna yankin su kuma masu ra'ayin mazan jiya ne. A jiyan, fiye da masu zanga-zanga 300 ne suka cika harabar otel ɗin kusa da babbar tashar jirgin sama da ke San Francisco, al'amari da ya tilasta Mr. Trump kusan yin rarrafe ta ƙarƙashin shinge domin ya shiga otel ɗin. Trump ya gaya mahalarta taron cewa wannan shine shiga wuri mafi tsanani da ya taɓa yi. Ji nake kamar ina tsallaka ne ta kan iyaka, inji Trump, yana misali ne da yadda bakin haure waɗanda galibi matakan tsaro ke tilasta yin hakan domin su shiga Amurka da kan iyakarta da ke kudanci. Mazanga-zangar wasu sun rurrufe fuskokinsu da mayanai ɗauke da tutar Mexico, suna kuma riƙe da alamomi na nuna rashin amincewa da shirin Trump, wanda ya janyo cece-kuce na gida katanga kan iyakar Amurka da Mexico domin hana bakin haure shigowa. Sun yi kokarin su kutsa cikin otel ɗin, amma 'yan sanda suka hana. Zaɓen fidda guni da za a yi na nan kusa shi ne wadda za a yi jihar Indiya na makon gobe, wacce galibin jama'a ta masu ra'ayin riƙau ne. Idan Trump ya samu nasara a jihar, hakan ba wai a hukumance ya samu nasarar zama ɗan takarar jam'iyyar Republican ba, amma zai ba shi babbar tazara a daidai lokacin da za a shiga zaɓe a jihohi tara na ƙarshe da za a yi a farkon watan Yuni. A Siriya, Amurka da Rasha sun ba da sanarwar ɗaukar sabbin matakai na ƙarfafa shirin tsagaita wuta na shiya-shiya a yankunan da ke dab da gabar teku a lardin Latakia da kuma ƙauyukan da suke gabashin Damascus a yankin da ake kira Gota. Wannan ya biyo bayan alamun yarjejeniyar da aka cimma cikin watan Fabrairu ta fara nuna alamun karyewa. Jiya Juma'a aka ji jami'an Amurka suna cewa tsagaita wutar a waɗannan yankunan biyu za su fara aiki daga karfe 12 na daren agogon Damascus, wato jiya kenan. A nata ɓangaren, gwamnatin Siriyan ta fidda sanarwa na tabbatar da cewa yarjejeniyar za ta yi aiki na tsawon sa'o'i 24 a yankin Damascus da Gota, amma yarjejeniyar a yankin Latakia za ta yi aiki ne na tsawon kwanaki 3. Wannan yarjejeniya tana zuwa ne bayan rahotanni da suka ce an kashe kimanin mutane mai tanda 30 a faɗan da aka gwabza tsakanin gwamnati da 'yan tawaye cikin makon da ya gabata a yankin Aleppo, birni mafi yawan jama'a a ƙasar, kamin yaƙin basasar da ta ɓarke shekaru 5 da suka wuce. Cikin waɗanda aka kashe akwai aƙalla mutum 50 a wani asibiti sakamakon wani hari da aka kai cikin dare da jirgin yaƙi. 'Yan tawayen ƙasar da kuma sojojin gwamnati suke da iko kan sassan birnin na Aleppo. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Amurka ta ladabtar da sojoji 16 dangane da irin rawar da suka taka a wani hari da aka kai kan wani asibiti a Afghanistan bara, har mutane 42 suka halaka. Harin ya kuma lalata asibiti da ke karkashin kulawar kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders. Hukumomin na Amurka sun hakikance cewa lamarin bai kai laifukan yaƙi ba. General Joseph Votel, kwamandan kula da cibiyar da take kula da yaƙe-yaƙen Amurka, ya gaya manema labarai jiya Juma'a a ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon cewa binciken da aka gudanar ya gano lamarin ya auku ne sakamakon matsanancin yanayi da suka hada da gazawar wasu na'urori. Ya ce farmakin da aka yi da jiragen yaƙi ba a ɗauke shi a zaman laifukan yaƙi ba, saboda dakarun da suke da hannu a kai ba su da sanin cewa asibiti suke kaiwa hari. A nata martanin, kungiyar likitocin nan ta Doctors Without Borders ta ce tana nazarin sakamakon binciken da Amurkan ta gudanar domin ganin ko hakan ya amsa wasu tambayoyi da suke da su har yanzu, watanni 7 bayan da aka yi wannan hari. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A kasar Kenya fiye da mutane 200 ne ciki har da shugabannin kasashen Afirka uku suka halarci bikin bude wani taron koli na kwanaki uku da aka yi jiya kusa da dutsen nan na Kenya inda masu gwagwarmaya da jami'an gwamnati suka hallara domin su tattauna kan makomar giwaye da muhallansu a Afirka. Mafarauta giwayen sun tsananta a jan shekarun baya-bayan domin rahotanni sun ce an kashe giwaye 100 a nahiyar a tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2012 kadai. Hakanan ana ci gaba da farautar wasu dubbai duk shekara a fadin nahiyar. Burin taron shine gano hanyoyi da za a tsaye da karkashe giwayen a Afirka a kare akalla kashi 50 cikin su da kuma muhallansu daga yanzu zuwa nan da shekara ta 2020. Idan za a samu wannan nasara tilas ne inji masu gwagwarmaya ko kuma kare muradun dabbobi shugabannin gwamnatoci a yankin na Afirka su zagi dantse wajen goyon bayan wannan yunkuri. A karon farko a Amurka an samu mutuwa da ake dangantawa da zazzabin cizon sauro da ake kira Zika. Jami'a cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Amurka suka ba da rahoton cewa wani mutum dan shekaru 70 da haihuwa daga yankin Puerto Rico ya gamu da ajalinsa sakamakon yoyin jini cikin jikinsa da cutar da ya kamu da ita a ƙarshen watan biyu. An samu mace-mace uku masu kama da irin wannan a ƙasar Colombia. Yankin Puerto Rico yana fuskantar barkewar cutar ta Zika cikin watannin nan. Cibiyar hana yaduwar cututtukan ta ba da rahoton cewa bincike ya nuna cewa an tabbatar da mutane 683 sun kamu da cutar tsakanin 1 ga watan Nuwamban bara zuwa 15 ga watan ga wannan wata. Akalla 65 daga cikin wannan adadi mata ne masu juna biyu, kuma an kwantar da mutum 17 a asibiti domin jinya. Ba safai ake samun mace-mace tsakanin maza domin kamuwa da wannan cuta ta Zika ba, galibi tana janyo ƙin rashin lafiya na wani ɗan gajeren lokaci. Sai dai mata masu juna biyu da suka kamu da cutar tana janyo mutuwar abin da suke ɗauke da shi ko kuma lahani ga ƙwaƙwalwa, wanda ya janyo damuwa ta fuskar kiwon lafiya a duk faɗin duniya. Gogaggun likitoci suka ce hauka ne kawai batun wai za a iya tiyatar dasa kan mutum kan wata gangar jiki. Suka ce hakan ba zai yi aiki ba. Amma wani likita a ƙasar Italiya, Sergio Canavero, ya ce yana shirin yin irin wannan tiyata a wajajen ƙarshen shekara mai zuwa. Tuni har ya samu maras lafiya ɗan shekaru 31 da haihuwa mai suna Valery Spiridonov, ɗan ƙasar Rasha wanda yake fama da ciwon da ke ci ko lalata nama da gaɓoɓin jikin ɗan Adam. Akwai likitoci da suke goyon bayan shirin na Dr. Canavero, ciki har da Dr. Michael Sarr wanda tsohon farfesa ne a fannin tiyata da ke tare da ɗaya daga cikin fitattun cibiyoyin kiwon lafiya a nan Amurka da ake kira Mayo Clinic. Ya ce tiyatar tana cike da haɗari, duk da haka gwaje-gwaje sun nuna cewa jijiyoyin gadon bayan ɗan Adam da aka sake haɗawa suna iya aiki. Saboda rashin lafiyarsa, Spiridonov baya iya amfani da gaɓoɓin jikinsa, kuma ya nuna cewa ba shi da lokaci mai tsawo da ya rage a doron ƙasa. Lokacin da za a yi tiyatar, wanda zai ɗauki sa'o'i 36, za a sa kan Spiridonov ya yi sanyi kimanin maki 12 a ma'aunin Celsius, sannan a yanke kan nasa cikin sauri sai a dasa shi ga wani gangan jiki da aka ba da gudumawa na wani da ya mutu, amma aka haɗa gangar jikin da na'urori da suke ci gaba da aiki tamkar yana raye. Likitoci 100 ne da wasu ma'aikatan kiwon lafiya, cikinsu har da waɗanda suke da ƙwarewa wajen dasa kai da aka ciro daga gangar jikin dabbobi aka sake dasa wasu.
Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
We
sanar da rawa.
A gaishe ki Halima.
Yau Nijar ka kai mu.
A yau muna Nijar na. Awo.
To sanni sanni.
Nikita Sakkwatawa. Da fata an tashi lafiya.
Lahiya lau Malam Iro.
To Halima mun karkada kunnuwa.
To kamar da aka saba gaishe.
To.
Da farko ga gaisuwar Hila Abari ya huce zuwa ga Haruna Muhammad Salisu Babali. Ga wata gaisuwa zuwa ga Umaima Muhammad Buba Durumi ɗaya Abuja da Alhaji Umar Hanu Abidjan ƙasar Cote d'Ivoire da na Madina Yahaya da ke ƙasar Kamaru da Usman Dan Hodiyo Layin Dangana da Magaram da Abubakar Kalajanga Jalungo Unguwar Tirake a Taraba. Sai Abdullahi Baban Yusuf Baballe na Abba Plaza Kasuwar Bacci Kaduna da Matthew Garba a Kaduna. Ko sai na yi kirarin Matthew Garba.
Ya to.
Ai kirarin ne ko sai nan gaba.
Kar ki sashe ce yayi. Ku ci ya ce.
To shi ke.
Yau zai je aikata.
Ai ya ce shi bi zai a rana guda biyu.
Manzura ido ne.
Ya wato ga wata gaisuwa zuwa ga Ismail Umar Bima mai Gombawa da Hwatan suna cikin koshin lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abba Sidi mai glass a bakin tashar gidan Rumji da Jadi Wanzam a Tambarawa. Da ango mai jiran gado Abdulaziz Alassan mai shago a bakin tashar gidan Rumji da Mutari Isu Anyamai da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal a ƙarshe da Shehu mai kayan miya a kasuwar Sabon Birni Sakkwato. Sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Usman Muktar ɗan Nijar a kasuwar Bacci da ke Kaduna da kuma Sha'aibu Tela a garin Jigawa Bokka ƙaramar hukumar da Ƙoro jihar Maradi ƙasar Jamhuriyar Nijar. Thank you.
To Halima ga dimbin gai suwa zuwa ga iyalan dan makama Ibrahim makama ga dimbin gai suwa tare da fata alheri ga malam sana da muna kantana wamban taki kibila Allah ubangiji ya sa na faɗi wannan suna daidai da batan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga Alhaji Muhammadu dan Ali shugaban mu yatta Allah na jihar Kebbi sarkin fulanin Bunkari a fadar mai girma sarkin kudin Bunkari da ke yankin karamar hukumar Binji a jihar Sokoto Najeriya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu yar babanta matar shugaba Abdu Nelwa sai shugaba Abdulrazak dan Koli kasuwar sabon garin Kano sai shugaban kungiyar fofa ta ƙasa Adamu Danjuma bakin wafa Kano dabta da fatan kuna nan lafiya ga wata dimbin gaisuwan nan zuwa ga Alhaji Aliyu Musa Akuyam da Haji Alade a Potiskum da Alhaji Mummuni sai Alhaji Shu'aibu da Baffare da Haji Yabi da Alhaji Isa Akuyam da mai ɗakinsa iya hajja da iyaye da sauran ƴan uwa da suke Potiskum da kuma Akuyam baki ɗayansu. Dimbin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Manu Dumbulwa na hukumar gidan kurkuku da Bauchi. Muna mika kuma wata gaisuwar zuwa ga Salman Al-Farisi da ke ƙasar Sudan. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Ali Mai Adashe Ungorimi a Jos Jihar Plateau. Da DC ɗan Sakwa Muhammad Awul na hukumar Custom sai Alhaji Aliyu Ubayo ɗan madamin alƙaleri na hukumar Custom shi ma sai Alhaji Sani Ahmed Riman Turo da fatan dukkuna nan lafiya.
Kince wani abu ba ai shiru ne baka ji kamar wai ku ne da turanci kuke cewa tribute mawaƙan Niger da suka mutune yake jerawa wani ya rasu wani ya rasu wani ya rasu wani ya rasu
haka Allah ya ji kansu da rahama
amin amin Allah ya sa mu gama lafiya
amin su mama Halima tai na damu faro a labaran
yo da wani labari kake so labarin santin su bala na yashi ko labarin ƴan muryar talaka ne
amma dai bare ki tsaya tukunan baki wani labari
to
na mahaukaci ne
to
labarin nan Aliyu Muktar Umar da ya saka shi a cikin majalisa wato yace wani mahaukaci ne a garin Maiduguri ya dau wanka kawai sai ya shiga kasuwa yana shiga cikin kasuwa irin tsakiyar mutane din nan sai ya sheka a guje yana ta ihu yana wayyo Allah jama'a wallahi ga sunan zuwa to sai gudu yake yana wallahi ga sunan zuwa
kuma a Maiduguri
kuma jama'a kowa daga jin haka sai ya fara gudu ana neman dauki kenan kasuwa ta tarotse kowa ya gigice can wasu gayu sun yi gudu sun gaji irin sai suka tsaya irin suna dan numfashi haka
ne suna dan hakin nan sama
haki yawa sai suka ga wannan mahaukacin yana ta yin haki shi ma ya gaji sai wani daga cikin sai sai matsaya kusa da shi yana nishi yace masa wai su wane ne kam suka taho ni shine sai ma wakace ce yace wallahi ɗan nefa ne na ga ɗan nefa ne na gan sa da tsani sun nufo kasuwa za su yanke wuta
eh lallai
yace abin da suke gudun kenan yace abin da suke gudun kenan to kin ji wannan labari
eh lallai kam to shi kuma wannan labari bala na yashi unguwar yashi lakwaje shi aika wannan labari abin nan ne da ake to an yi shuka idan makwarwa ko su bala na yashi ne dai suna aiki a wani wuri sai aka kai musu kaji guda uku da shi da waɗansu ƴan uwan shi daga ciki akwai malam Usman da malam Umar can suka fara cin naman kaji da suka ci naman kajin su suka gama can sai malam Usman ya kada baki yace wai ni bala na yashi motar kuwa na da wuta idan dare yayi ya za kai ka isa gida
wace mota
mota oho kawai dai sun ci kaji ya tambaya yace wai shin malam bala motar nan tana da wuta ko in dare yayi ya za kai ka je gida sai malam Umar ya kada baki yace a ai kajin nan suna da idan hitila da za su nuna mishi hanya zuwa gida Malam Usman da ya kada baki sai ya ce dan Allah dan Annabi ka ku bar Halima Jibril ta ji wannan labarin
gashi ko sun bari
gashi ko naji Malam Usman kai santi kuma ka shigo a bari ya huce
ya shiga a bari ya huce
to sai labarin Sadi Saidi Daura
haka
yace hakika akan hanyar mu ta dawowa daga Bauchi taron kungiyar murya talaka mun ya da zango a wurin Alhaji Musa mai nama gangariya na Babaldu yace kuma ya musu tarba ta arziki kuma hakika sun gamsu da naman shi ganin yadda aka samu wasu daga cikin su suka yi abin hada ma'ana suka tafkasanti
to
yace wanda anan take wani wanda ba sai ya hadu sunan shi ba sai a karo na gaba bayan ya ci nama ya gamsu sai ya ce kai amma fa taron da aka yi a Bauchi ba a taba yin mai jama'a kamar sa ba nan take sai wani ya maida mishi amsa ya ce kwarai kuwa kamar yadda ba mu taba cin naman na Babaldu ba sai yau amma na so in ji wane ne wannan santin
watakila dai na san kowa ne ne
ni dai ni ina zaton Zaidu ne
ni ma dai ina zaton ko Zaidu ne ko Bashir Dauda
ina zaton
ko comrade
ina zaton Zaidu ko kuma Sadi Saidi Daura ne da kanshi
Halima za mu da sai aya sai ba kuma gobe da Allah ubangiji ya nuna mana
to malai ira Allah ya kai mu
amin su ma sauraro a huta lafiya
Oh, God.
madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Siyasar Amurka zaman dardar yayi tsane a rabar wani otel a jihar California Juma'a inda Donald Trump ya jawabi ga wani taron ƴan jam'iyyar Republican dake can. Trump ya yada zango a kwazazzabin Silicon da galibin mazauna yankin masu saukin ra'ayi ne kwana ɗaya bayan da tarzoma ta barke a wani gangamin yakin neman zaɓen Mr. Trump din a ƙaramar hukumar Orange a jihar ta California inda galibin mazauna yankin su kuma masu ra'ayin mazan jiya ne. A Syria, Amurka da Russia sun ba da sanarwar ɗaukar sabbin matakai na ƙarfafa shirin tsagaita wuta na shiya-shiya a yankunan da suke dab da gabar teku a lardin Latakia da kuma ƙauyuka da suke gabashin Damascus a yanki da ake kira Gota. Wannan ya biyo bayan alamun yarjejeniyar da aka cimma cikin watan Fabrairu ya fara nuna alamun tangal-tangal. Jiya Juma'a aka ji jami'an Amurka suna cewa tsagaita wutar waɗannan yankunan biyu za su fara aiki ne da ƙarfe 12 na daren jiya, wato agogon Damascus. A halin da ake yi kuma rundunar sojin Amurka ta ladabtar da sojoji 16 dangane da irin rawar da suka taka a wani hari da aka kai a wani asibiti a Afghanistan bara har mutane 42 suka halaka ya kuma lalata asibitin da ke karkashin kulawar kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders.
Da takaitaccen labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum.